gawatar Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wadda ta daidai da ranar 30 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya. Yau insha Allah zamu tashi aya ta 24 a cikin tafsirin suratul Nahl wanda muke yi a wannan masallaci ne albarka na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara masa tsari da albarka. Tambaya ta farko, ya halatta bahaguwa ta yi alwala da hagu idan damar tana baka wahala in za ta yi alwala, ya hukuncin yake? Hukunci wajen alwala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son at-tayammum, wato farawa da dama, amma da wani farawa da dama din nan ya hada hatta inda yake zubar ruwa, hannun da yake ɗiban ruwa hannun dama ne. Dan haka wanda take bahaguwa ba ta iya amfani da dama, ta yi kokari ta koya, domin akwai mutane wanda yake bahago ne amma da koya za ka ga ya iya hatta rubutu da hannun dama. Saboda haka ta yi kokari ta yi, amma in ba za ta iya ba to la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ya maida hagun nata ta zamanto dama, sai ka hagun nata sai ya zamanto dama a wajen Allah, tunda ta yi bakin kokarinta. Amma mutum baya hukunci a kansa cewar ba zai iya ba sai ya gwada tukuna. Akwai waɗanda suke, to kaga kamar cin abinci ne, kaga mutumin da yake cin abinci da hagu, kaga wannan dole ya yi bakin kokarinsa, ya yaƙi da ransa, ya yaƙi da hannun nasa, har ya koya masa yadda zai ci da dama, saboda hani da ya zo. Akwai mutumin da yana cin abinci da hagu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ci da dama, ya ce ba zai iya ba, ya ce to ba za ka iya ba. Ya faɗa ne yana mai wato izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kenan hannun ya shanye, fama rafa'aha, bai iya ɗauka ba, da ya ce ba za ka iya ba, shi kenan Allah ya masa uquba saboda yanda ya yi rashin ladabi da saɓawa ga manzon Allah, da saɓawa ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba gadi. To ba a so kai ma umarni na shari'u haka, duk umarni idan ya zo ka yi bakin kokarinka ka yi daidai, kada shaidan ya ɗebe ka jin cewar kana so ka zamanto kai daban, kai ratsatsi, kowa yana yin wani abu kai kuma ka nuna kan cewa kai daban ne, kai ratsatsi ne, wannan ya ɗebe ka kan ka ji kokarin kamantawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, ɗayan ku imaninsa ba zai cika ba har sai rassan ransa abinda yake so ya zamanto mai biyayya ga abinda na zo da shi, ya zamanto abinda kake so da ɗabi'arka da komai naka ya zamanto mai ɗabi'a ne ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Wa in tuti'uhu tahtadu, haka Allah ya ce in kun bi shi za ku shirye. Matan da suke sanya doguwar riga irin wadda Larabawa suke sanyawa su rufe kansu ba tare da sun sanya mayafi ba, wannan shigar take a musulunci? Idan doguwar rigar ne yalwa ce babu laifi, amma dole sai sun rufe kansu. Doguwar riga ai jiki take rufewa, amma abinda zai rufe wuya da kirji, idan doguwar rigar ba mai yalwa ba ce yadda za ta fitirce kirjinta, to kaga kirjin ma yana buƙatar sai ta rufe shi. Amma idan doguwar rigar mai yalwa ce yadda yake zai zamanto kirjinta a fitirce yake, sai ya zamanto abinda take buƙata shi ne ta rufe kanta da wuyanta. Shi yasa aka tambayi Ummu Salama a tusalli almar'atu fi dir'in wa khimar, mace za ta iya salla a cikin wato doguwar riga da mayafi naka? Tace idza kana dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha, idan doguwar rigar mai yalwa ce tana lillibe saman wato kafarta, tana lillibe wato ta sake ta yadda har za ta rufe saman kafafunta, wato saman sawayenta, tawu nake nufi ba kafa ba. To ka wannan hadithin an rubuto shi marfu'an ma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ban ce haka yazo a yawan littafan riwayar hadith, amma as-sahih a cikin wannan shine hadisi ne mawqufi akan Ummu Salama, wato fatawatta ce ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bace, to kuma ba a san wanda ya saba mata ba cikin sahabbai, dan haka sai a